sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 26 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Rasha makare cikin motocin yaki masu silke na kan mamaye arewa maso gabashin Siriya sakamakon janyewar da sojojin Amurka suka yi, wanda ya kai ga kasancewar sansanonin sojin Amurka kufai wani sa'in ma a wargaje. A cewar kafafen yada labaran Rasha, jiya Juma'a wasu karin yan sandan sojin Rasha 300 da motocin yaki 20 masu silke sun zo, kuma ana shirin girke su kan iyakar Siriya da Turkiya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da Rasha ta cimma da Turkiya don ta kawo ƙarshen yakin da take yi da dakarun Kurdawa, waɗanda kafin nan Amurka ce ke goyon bayan su. Amurka ta kasance kawar Kurdawan ta kudda kud a yan shekarun nan, to amma daga ƙarshe ta yi watsi da Kurdawan, ma'ana ta bashe su. Abinda kafafen yada labaran Rasha suka ruwaito mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov na cewa kenan. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta kaddamar da wani bincike irin na manyan laifuka kan sababin kafa kwamitin binciken zargin katsalandan din Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016, a cewar wani mai masaniya kan batun. Sabon binciken da aka kaddamar ya biyo bayan nazarin da ma'aikatar shari'ar ta yi kan yadda kwamitin binciken musamman na Robert Mueller game da tsoma baki da aka ce Rasha ta yi a zaben wanda aka kammala a watan Maris na shekarar ya samu asali. Attorney General din Amurka William Barr ne ya bayar da umarnin a yi nazarin tun bayan da ya fara jagorantar ma'aikatar a watan Fabrairu. Yana mai cewa shi fa yana da wasu tambayoyi kan dalili da kuma yadda hukumar bincike ta FBI ta kaddamar da wani binciken kuma, wanda shi ma ya yi nazarin zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaben Trump na shekara ta 2016 da ƙasar Rasha. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kaddamar ya rutsa da wani sansanin dakarun ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia, a cewar mazauna wuraren. Wani ganau wanda ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce wasu makamai masu linzamin kimanin 4 aka cillo daga wani jirgin mara matuƙi da ake kyautata zaton na Amurka ne, waɗanda kuma suka dira kan wani wuri mai cike da tsaunuka jiya Juma'a daura da ƙauyen Amira da ke can Lungu mai tazarar kilomita 150 kudu da Bosaso. Har yanzu dai ba a samu cikakken bayani kan ainihin inda aka auna ba a harin. To sai dai wurin wanda maɓoyar mayakan ISIS ne a Somalia ya sha fuskantar hare-haren jiragen Amurka a wannan shekarar. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince cewa buƙatar Burtaniya ta sake tsawaita wa'adin ficewarta daga ƙungiyar mai mambobi na ƙasashe 28 dole ne, to amma bata yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ƙara ba. Wani jami'in ƙungiyar ta EU da aka sa kai sunansa ya ce bayan da sauran ƙasashe 27 mambobin ƙungiyar suka yi zama jiya Juma'a a Brussels, kowace ta amince cewa akwai buƙatar sake tsawaita wa'adin. an yi wannan zama ne ƙasa da mako guda gabanin cikar wa'adin da aka tsayar a baya na ranar 31 ga watan Oktoba. Kasashen Russia da China da Pakistan sun yi kiran da a gaggauta koma kan teburin shawara tsakanin Amurka da Taliban don a cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan. Kwatsam shugaba Donald Trump a farkon watan Satumba ya dakatar da tattaunawar da Amurka ta shafe shekara guda tana yi da Taliban bayan da wasu jerin munanan har-haren da 'yan tawayen Taliban suka kai a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan ya yi sanadin mutuwar wani sojan Amurka baya ga wasu barna.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na A Bari Ya Huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani. Barka da dawowa. Yawwa, barka da an sha New York.
An sha New York.
Eh.
Sai dai wannan karan baka ga aljanna ba.
Ko da yake mun bi kofar aljannan amma sai dace.
To in aka koma a ce muna gaishe ta.
To za su
je da Allah. Muna jira abin da yake biyo bayan gaisuwa.
Insha Allah.
To barka da dawowa.
Ah, barka.
To kamar da muka saba za mu bude wannan fili da gaishe-gaishe an yi rashe-rashe.
Ba kadan ba kuwa.
A wurare da dama ni ma an mana rashi.
Allah
wata babbar yaya mu ta rasu a gida, muna kiranta uwar yaya, kuɓa uwar yaya a gidan dan binni
sannu
a malin fashi. To mun gode ta rasu, ta bar yaya da jikoki da tattaba, ita ce babbar jika a gidan mu,
a gidan Allah sir.
To mun yi rashin ta kware daga sai
sabili
da wata ce mata ce mai hada kai. To muna ma mai gida da yaya da jikoki da danki baki daya.
Allah kara musu hakuri da wannan babbar rashi.
Eh, imamin wannan rashi na kuɓa uwar yaya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ikuwa a Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare baki ɗaya domin rasuwar ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanninsu, wato Reverend Dr. Panyan Baba, wanda kuma ya kasance mahaifin shugaban ɗarikar ikuwa na ƙasa yanzu haka, wato Stephen Panyan. Ya yi shugabanci, shi kuma ɗan shi yake shugabanci.
Allahu
akbar. To ya rasu ranar Asabar din da ta gabata, yau mako guda kenan. yau kuma ake jana'izarsa da ƙarfe 10 na safe a Ekwa New Karu da ke jihar Nasarawa.
Gaskiya wannan babban rashi ne, to sai dai mu yi addu'a Allah ya ba dangi da iyalai duka hakuri na wannan babban rashi da
ake. Shi ne mahaifin sarkin Karu ne, zaka me ce shi wannan Dattijo yayi aiki
ba ƙaramin mutum bane.
Ga wani hoto da kake gani, wannan hoton da kake gani hoto ne da aka dauka a nan Amurka lokacin da ya kawo ta ziyara aiki a nan, to yayi aiki a kasashen duniya da dama. Dalikan Ekwa babu shakka an yi
ba ƙarami ba wannan ba.
Allah ya kyautata namu ƙarshen
da ka. Amin summa amin. To sai kuma wannan ta'aziyar da zamu mika wa wakilinmu a Ghana Ridwan Muktar Abbas na rasuwan uyarsa Hajiya Maimuna Abbas wanda aka fi sani da Mafara a unguwar Fadama Accra, wanda za a yi addu'anta gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma dan uwansa da ake kira Muhammad Suleiman, wanda wato shi yazo addu'ar ko kuma yazo ta'aziyar ita Yesu da ta rasu ne, shine da yazo ya kwana kashi yazo Asabar ya kwana Lahad. To Lahad daren kenan da ya kwanta, litani bai tashi ba
sai
da
aka dauki
gawa. Shi kuma ana ce mai wato Muhammad Suleiman mai inkiya Gurus, kuma shi ne wazirin sarkin askin Kumasi. To shi kuma Allah ji kanshi, amma shi an riga an yi addu'ansa a unguwar Yalwa da ke a nan birnin Kumasi. Kuma Allah ƙara haƙuri ya ba dangi duka ladan wannan rashi da suka yi.
To Allah ya sa su huta duka, amin suma amin. To bari mu miƙa gaisuwa ta musamman baba ga waɗanda suke sauraron shirin Domin Iyali. Ba za su rasa jin labarin wata yarinya da ake kira Aisha Bello Bawa da ta cinna ma kanta wuta ta
samu kanta titin
dinnan sabili da soyayya da ke tsakaninsu, da bisa ga dukkan alamu take ganin talauci zai hana aurensu. Ta kone kwarai da gaske, ta yi jinya kimanin wata daya a babban asibiti da ke garin Gusautu, kuma sai ranar Laraba Allah ya yi mata cikawa. To muna mika gaisuwar ta'aziya ta musamman ga dangi duka na Aisha Bello, muna kuma madadin iyalin da suka aiko suna mika godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka, domin sun samu gudunmuwa tunda suka ji labarin nan a shirin mu, sun ce sun samu tallafi. Suna kuma mika godiya ta musamman ga 'yan jarida domin gudunmuwa da suka bayar. To muna fatan shi kuma wannan saurayi Allah zai zaba mishi abokiya zama mai dacewa.
Amin. Allah ya bashi irin mai soyayya ta gaskiya irin wancan da ta rasu.
Kana kuma waɗanda suka yi alƙawalin cewa idan yarinyar nan ta warke za su daura musu aure, muna fata za su dauki alƙawalin nan, wannan alƙawali da suka yi za su cika shi. Wannan yaro yana buƙatar taimako, wannan kuma bari Allah ya sa ya zama sanadin
ɗaukakansa da kuma samun arziki.
Amin.
To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ce zuwa ga iyalai da dangi da ma sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id na rasuwan sarkin Fawa wato Alhaji Bawa Tankuki na nika gaisuwa da ban girma da fatan alheri zuwa ga sabon sarki na Fawa wanda aka nada shi da ake kira Alhaji Muktar Ahmadu Bature, wanda shine sabon sarkin Fawa a birnin Kumasi. Yace yana godiya da duk mutanen da suka zo suka taya shi wato wannan bukin nadi da aka yi, musamman ma matasan zangon Kumasi karkashin jagorancin Muhammad Awal Alasan mai lafiya. Yace yana gaida dukan jama'a da suka je.
To wannan ma gaisuwar bangajiya ce da kuma godiya daga iyalin Muhammad Nasir Maiwada, wanda yake mika godiya ga dukkan yan uwa da abokan arziki da suka halarci suna da Walima Khadija da ƴarsa Maimuna Anas ta haifa. Da fatan kowa ya koma gida lafiya. Ya kuma ce yana fata jaririyar nan da mahaifiyarta duka suna cikin koshin lafiya. To Allah ya saka da alheri ya kuma ɗayyaba.
Amin.
da shige baka na amma
ga daji don labarin da aka abin da kai a gaban kareta ya su madadar
kai ma ka garza shafa mun na sata zubuta Facebook ka gaya mana wani ne mu kariya abin
da ai ga su dan sakonni malam ba dama
sakonni wadanda kowa yana fadin
malam
ya kariya to ga wadansu da muka zaro daga cikin su ba mai gasma yace duk daya wai makafi sun yi dare
shi ma garba na hali kan ba kebi yace fatan alheri ga dukkan malumma dake jagorancin wannan shirin a bari ya huce a gaskiya lado ya fi tafka ƙarya
to Adamu AL madu kuma yace tanko ne yafi zungura ƙarya
ga kuma sakon nura noise tambol yace tabbi jan kun ji dukkan wanda yace amma ana wa gani tanko ya fi tafka ƙarya
Adamu Idris yace lalle waɗanda sun ci gaba ƙaryata
da kuma Sha'ibu ya uke yace dukkan su baƙaryata ne amma tanko abu ƙarya ta yaya mataccen direba yayi tuki awa hudu
za ka shiga wannan motar kai da kake shirin ka dawo lafiya kama da bayani yadda ake tuki gawa ke tuki motar awa hudu Abubakar Aliyu Garo kuma yace babu babban makareci kamar tanko wanda yace wai mutum ya mutu amma ba su sani ba har sai da suka shiga tasha za su sha mai sannan suka farga cewa ashe direban nasu ya mutu
ga wani kuma da ake kira Musa Usman CM artist yace abin ya huce hakika indai ƙarya ce zunzurutunta to tanko yafi zubuta
dalla Isyaku birin fulanan gombe kuma yace ha 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 biyo ya wasu dukkan su makareta ne amma dai Lado shine babban makareci a cikin su
shi ko Mustafa Abubakar yace final shine wanda yace jariri a ciki yayi magana
shi ko dan asabe mai fata ya wuri cewa idan ana neman makareci a fadin duniyan nan ai babu kamar tanko
shi ko Jibril Umaru Nabasa yace gaskiya wanda yace direban mota ya mutu sama da awa hudu ba su gane ba yafi ƙarya gadin mota ko da kana da lafiya ya kuka kare ballantana kana lafira kai wannan yafi kowa ƙarya a duniya inji ni Jibril Umar Nabasa
to
inji Jibril Nabasa
basa basa kwadi irin dai haka dan muhawara ce tsakanin tanko da Lado
to amma ni baki tambaye ni wanda ya zuba ƙarya
ai shine nace kai magarza ya kaje can ta cinye zuwa makaranta
to shike da za a yi
sai wa Adamu Rijau tanko da masu Natali Matangi da Jibrin Usman Nabasa da Aminu Adamu Malam Madori da Musa Usman Bularafa Tabdijam sai kuma Bello Ahmed Dasin da Kabiru Hamza Ishaq da Sama'il Richam duka su cewa suke tamko ya fi ƙarya
ni kuma ma to amma dai na je in sabo mako a karanta dawa amma tanko to sai kuma Isa Zaraddin da Ibrahim Kura da Usaini Muhammad Adam sai kuma Yusuf baban gaje su ma dai duk sun bada ra'ayoyinsu akan wa ya fi ƙarya
kamar yadda muka faɗa masu saurare idan kun sha wannan labari ne ma za ku iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da za mu bayar a yau kana kuma kamar yadda muka ce za ku iya bada naku labaran to daga cikin labaran da aka aika mana baba ga labarai ne da yawa ni barin fara da labarin wata mage wai wata mata ce amarya to barin ce amarya ce aka kasan ana kawo gara to ita wannan akwai ta da san dabbobi
Allah sarki
to da kin gara ta sai aka hada mata da yar mage
na
kila gidan mijin da bera
lalle dai ka kin san mage na da amfani
gidan mijin da bera ko kuma yana yawan wuni a shago ba ta so
ta saura ita kadai
to shikenan kullun magen nan ta dame su da barna shi wannan mijin nata kullun magin ta dame su da barna
kaji kuma illar mage
ya rasa yadda zai yi shi kowa yana son amarya
dalili
da haka a hankali wata rana mata bata kallo sai ya sace mage ya saka ta a cikin mota ya fita da ita wai zai tafiya yadda ita can jeji shikenan yayi tafiya mai nisa da ita cikin jeji da motar sa bayan da yaje ya aje mota wani wuri sai ya ƙara tafiya yayi ta tafiya
wato kai ta kololuwa
can bayan da za ta ta dawo bayan ya saki hanya to shikenan a gani shi ya kai ta inda ba yadda za a yi ta koma gashi dai sun yi nisa da kan hanya
haka
sun yi nisa da gida sai saki mage shi kenan ya kama hanya da yake nisa a jeji sai ya yi makuwa tun da safe yake neman
hanya inda ya aje mota
har la'asar ta ya rasa inda ya aje mota sai shi kenan sai ya buga ma matar shi waya ya gaya mata ga halin da yake ciki ga abin da ya faru sai matan ta ce ai tun sa'o'i biyu da suka wuce magi tuntuni ta dawo gida sai ce magi ta dawo gida ai magi ta dawo gida
wato magi ta batar da shi
magi ta batar da shi ya
ce maimakon shi ya banda magi
shi ke dan sai ya ce matan waito ta mika ma magin nan waya
ai kai kai
sai mun ga dai ta yi ta nuna mishi yanda zai ya goma gida
Mage dole ta raba ita ba ai.
Amma ka san waɗanda suka san mage, waɗanda suka san mage baba. Mage in za ko da mage ko da kare in an za ka dauki mage ruko sai an rufe mata ido.
Haka.
In aka rufe mata ido kuma aikona na
saboda
tana da hankalin sa Allah ya yi su da wata irin basira da duk inda ka kai su sai sun koma gida.
Haka.
Gomi ne sai da suka sai sun koma gida shi ko dai da rabon zai sha wahala.
Kwarai kuwa mage ta bar da shi. To sai wannan kuma labari shi ake kira wannan labari sunan shi wakilin boge.
To ba.
Wakilin boge. Kin san ƴan siyasa da shirye gadan zare.
A'a, ƴan siyasa da bayani dai za ki ce.
Wasu ƴan siyasa.
Da alƙawari.
Eh gaskiya fa akwai alƙawari.
Akwai ko ana cikawa ba cikawa dai akwai alƙawari.
Yawa.
Ba abin da ƴan siyasa ya gada kamar alƙawari.
Alƙawari to haka yake. Shi wannan ɗan siyasan ya je wani ƙauye ne. Yake wato zai gudanar da gangamin neman zabe
yakin neman zabe kamar yadda aka saba lokacin yakin neman zabe kowanne dan siyasa ya san kauye
yawa yace da yaje tuntube su ƴan kauye yace me matsalolin ku suka ce manyan matsalolin mu guda biyu ne kacal yace
wato idan ya hau mulki
kin ga ba wahala bane
ba wahala ya san abin da zai musu
shikenan ta farko suka ce basa muna da asibiti amma ba mu da likita ba likitoci a asibitin nan take kin san ƴan siyasa yana son ya nuna musu isa
shi yana da abin nan kama kafa ya iya kama kafa ko kuma ya san manya ko ya san mutane ko
nan take sai ya dauko waya ya fara bugawa yana irin kika ga yadda yake bazurai mallan yana gayi nan dai su ne ƴan gaban goshin shugaban kasa ba yana gamawa wayar sai ya ce musu gobe za a turo muku da likita
shikenan wato ya riga ya hada
ya gama da wannan matsala
wannan bukatar ku ce an biya
an gama da wannan shikenan sai ta tambaye su me matsalan ku ta biyu sai suka ce matsalan mu ta biyu babu network a garin mu baki daya
to shikenan an gama shi da kariya
kin ga an kawo dan siyasa
tunda ban kariya yake musu
wato gaba daya garin ba network
to dama musu kariyar nan suna kiranye to babu sai kuma wannan da gaskiya wadanda suka aika mana labarai a cikin shafin mu na sada zumunta na akwai wannan labari da ke cewa an yi hira da wani mutum da aka tambaye shi matanka nawa sai ya ce mata na hudu
lallai
to sai aka ce mashi me ka fahimta a cikin auren mata hudu kai me ka fahimta baba
to ni abinda na fahimta sai mazaje na kwarai kuma
to shikenan sai ya ce to ai mata hudu kamar mutumin da yake mu'amala ne da kamfanonin jiragen sama da kuma kamfanonin sadarwa
to
yace waɗannan kamfanonin kullun cikin gasa suke wajen kyautatawa da kuma saukin canji kowa yana kokarin ya burge ka
kwarai kuwa daga ba sa
ana gasa kowa suna gasa a tsakaninsu to sai aka ce mishi to mai mata ɗaya fa sai ya ce mishi mai mata ɗaya kuma kamar mai mu'amala ne da kamfanin wutan lantarki ga yawan ɗauke wuta ga tsadar bil ga tartsatsiyar wayoyi da farfashewar transformer
wannan shi awwalawal ba a zai rabu
tunda ba wanda za su yi gasa da su sai yadda suke so
lallai ne kan
to sai ya ce ya kuke ganin wannan magana tashi
lallai ne kan
tsakanin mata hudu da mata ɗin na wane ne ya fi jin jiki
gaskiya
tunda dai guda hudu ma ai sai an ba su tukuna su yi gasan
kwarai kuwa sai sun samu yadda suke so
to kamar yadda muka bayyana za ku iya garzayawa sandanin mu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan labaran da muka bayar da kuma tambayar da zamu yi a wannan dandali idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karanta waɗansu daga cikin bayanan naku da kuma labarai da kuke aikowa yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri.
Alheri yake muku, fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Shan shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Tare da VOA Africa.